الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi. A yau wato muna 6 ga watan Jumadal Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma 9 ga watan 1 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin. Kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda 3. Tambaya ta farko, dan uwa ke cewa menene hukuncin daura aure da ciki? Daura aure da ciki haram ne, babu bambanci tsakanin ciki na halak da ciki wanda yake na haram. Misali, ciki na halak, mutum ya saki matarsa tana da ciki, to baya halatta kafin ta haife wannan ciki a daura mata aure. Haka macen da ta yi zina ta samu ciki, haramun ne a daura mata aure da wannan ciki sai an kai lokacin da ta haife ciki, domin ciki idda ne, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, mata masu ciki ajalin gama iddarsu haife cikinsu. To dan haka Allah ya haramta daura aure da ciki a faɗarsa, wala ta'azimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi niyyar daura aure har sai littafi ya kai ajalinsa. Me ake nufi da littafi? Shine idda. To dan haka duk auren da aka daura shi da ciki, kuma alhali ana sane da cewa ita matar tana da ciki, to wannan bataccen aure ne. An gane ko? In shi mijin daman yana sane da haka, to wannan bataccen aure ne, dole a buɗa shi, a buɗa wannan aure. In ta haife cikin, to ba laifi, yana iya biyan sabon sadaki a sake daura musu aure, kuma dole ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko na ce dole su tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan laifi da suka yi masa na keta dokarsa. In ko shi mijin baya da masaniya cewa matar nan da aka aura masa tana da ciki, bayan an kawo ta har ya kusance ta ya fahimci tana da ciki, to magabata suna da fatawa biyu akan wannan mas'ala. Da yawa daga cikinsu wanda akwai ma sahabbai, Allah ya kara musu yadda, sun tafi akan cewa iya abinda zai yi sai ya kaurace mata abun kwanci, ya dina saduwa da ita har sai an kai lokacin da ta haife wannan ciki. In ta haife cikin, zai ci gaba da kusantar ta a matsayin matarsa take, ba maganar a sake daura aure. Tare da cewa su malikiya sun ma tafi akan cewa duk matar da aka daura aure da ciki to wannan ya zamanto taharimu abadan har abada babu aure tsakanin su kawai za a bude wannan aure haka ne Umar Allah ya kara masa yadda shi yake da wannan fatawa a farko to amma lokacin da suka tattauna da Aliyu Allah ya kara masa yadda Umar Allah ya kara masa yadda sai janye wannan fatawa ta shi domin babu dalilin da ya haramta masa sake aurenta har abada babu dalilin da ya haramta saboda ita zina ba ta haramta halak to dan haka kenan fatawa ta malikiya ta biyu auren wannan za a buda shi idan aka buda shi in ta haifi wannan ciki to zai iya biyan sabon wani sadaki a sake daura musu aure tare da cewa wasu daga cikin malaman malikiya sun tafi in ta haifi cikin ma bayan haifi cikin sai ta yi jini uku to illa kasancewar wannan jini uku babu wani dalili a kansa saboda shi jini uku na macen da aka saka ce macen da take da miji idan aka sake ta halin tana yin jinin al'ada to baya halatta ta yi aure sai ta yi jini uku ko mu ce sai ta yi tsarki uku kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Ubangiji ta'ala ya ce matan da aka saka su yi jira ga kawunan su tsarki uku ko ka ce su yi jiran wato jini uku to kaga ita wannan ba mai aure ba ce ba ciki ne wanda yake na zina ba saki ba ne ba akai to dan haka in ta haife wannan ciki jini ɗaya tak wannan haife cikin wato shine istibra'in ta kenan wannan iddar ana kiranta istibra ko jini ɗaya tak ne domin a tabbatar da cewa a cikin mahaifarta babu komai na da tunda ta riga ta haifi ciki sai ya biya sabon sadaki a sake daura musu aure wancan sadaki na farko da ya biya ta ci a sababin kusantar ta ne saboda duk bataccen aure in dai mutun ya riga ya kusance mace to ta ci sadaki sai dai a biya wani sabo wanda yake na daban dan haka dai a takeice anan idan shi miji bai sani ba aka daura masa aure da mata bayan ya kusance ta ya fahimci tana da ciki kenan zai kaurace mata abun kwanci in ta haife wannan ciki kuma zai ci gaba da kusantar ta a matsayin matar shi take kamar yadda da yawa daga cikin magabata haka suka bada wannan fatawa kuma ita ce ma mai rinjaye daga cikin maganganun nan guda biyu tambaya ta biyu mai dan uwa yake cewa mutum ne ya yi doguwar rashin lafiya Ramadan biyu suka zo suka wuce a kansa ba tare da ya azumci su Allah ya masa rasuwa kenan Allah ya masa rasuwa a kansa akwai bashin azumin shekara biyu Ramadan biyu kenan to ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi azumi bashi ne na Allah kamar yadda ita ma zakka bashi ne duk mutumin da ya mutu da bashin Allah a kansa ko bashi wanda yake na bayinsa dole a biya kuma bashin Allah shi ya fi cancanta game da biya a karan farko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa fadainullahi a haqqu bil qada bashin Allah shine mafi cancanta game da biya kamar yadda wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi mahaifiyata ta haute ku tayi bulaguro sai ta yi ma ubangijinta alkawari tace alwashi cewa in har Allah ya sauke ta lafiya daga kan teku a cikin wannan bulaguro za ta yi azumin wata guda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mata dace an yi bulaguro an dawo gida lafiya to kafin ta cika wannan alwashi da ta daukan ma kanta wannan bakanci sai Allah ya mata rasuwa. To shine diyar ta tazo ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta yi masa wannan bayani, tace ya rasulullahi, shin yanzu in nabi ya mata wannan azumin yayi? Manzon Allah sai yake cewa ba ni labari, da a ce ana bin mahaifiyarki bashin wasu kudade kika biya mata, shin ya biyu? Tace kwarai. Manzon Allah yace to fadainullahi ahqqu bil qada, bashin Allah shine mafi cancanta game da biya a karin farko. To dan haka hadisi ne sahihi, wannan hadisi ne ingantacce, kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa man mata wa alaihi siyamu sama anhu waliyu, duk wanda ya mutu alhali a kansa akwai bashin azumi. Manzon Allah yace makusancinsa ya rama masa wannan azumi, sama anhu waliyuhu, wato ma wannan makusancinsa manzon Allah yace yayi wannan azumi a madadinsa shi mamacin. To dan haka iya azumin da ake rama ma mamaci shine azumi na addawal, ko kace azumi na bakanci, wanda mutum ya ci ma kanshi alwashi tsakanin shi da Ubangiji, kace ya Allah kana da alƙawari a kaina, in har wannan bukata ta wata biya, to sai na yi azumi goma saboda kai, ko sai na yi azumin wata guda saboda kai. An gane ku? Ko ya Allah wannan rashin lafiya da ka dora mu, ya Allah in har ka bani lafiya kana da alƙawari a kaina, sai na yi azumi kaza. To Allah ya bashi lafiya ba tare da ya yi wannan azumi ba, kuma Allah ya karɓi rayuwarsa. To wannan dole makusancinsa, makusantansa su rama masa wannan azumi, kamar yadda wannan hadisi ita wannan mata bakanci ne ta yi kafin ta cika da bakancin da ta yi Allah ya mata rasuwa. Don haka manzon Allah ya faɗa ga ɗiyarta cewa ta rama mata, kuma haka ya tabbata daga Aisha Allah ya ƙara mata yadda da Abdullahi ɗan Abbas, azumin da ake rama ma mamaci shine azumi na addawal na bakanci, amma in azumi ne na Ramadan to ciyarwa ake a madadin shi mamacin. A kowane madadin kowane yini za a bada mudu ɗaya na abinci, shinkafa ko alkama ko hatsi ko dawa ko wake. An gane ku? Ana bin shi azumi 30 ko azumin shekara biyu kenan, Ramadan biyu kenan, anan za a bada mudu ɗaya na bin ɗaya, mudu 60 za a bada. Duk mudu hudu kusan turwa kilo ne, amma bai ida cika kilo uku ba, in an bada kilo uku kenan an kyautata. Kenan in ka ɗauka, kenan in aka bada shinkafa ɗan bensink guda biyu, kenan ya sauke masa dukkan wannan nauyi, har ma an samu ƙari akan. Saboda in ka ɗauka duk mudu hudu kilo uku, kaga hulhudu sau biyar nawa kenan? 20 kenan, kaga kilo 15. Ga hulhudu sau biyu kilo 6, in an gama nawa kenan? Kilo 21. An gane ku? Kilo 21. To kuma ga azumi biyu na cikon kenan su zaman to 30 daidai. Kenan dai a takaice dai abinda za a bada kusan kilo 22 ne, in shinkafa za a bada, amma duk abinda ya saukaka matsakaicin abinci, abinda jama'a suke ci, to galibin abinda mutane suke ci shine ake bayarwa. Wannan haka kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda, kamar yadda yake cikin sunan Tirmidhi, azumi na Ramadan ciyarwa ake, ba ramawa ba ake, kamar yadda wannan fatawa ce Aisha Allah ya kara mata yadda, haka Abdullahi dan Abbas, haka Abdullahi dan Umar. Kenan azumi na Ramadan ciyarwa ake, amma in azumi ne na bakance to wannan shi ramawa ake. Azumi iya adadin azumin da ya ci ma kanshi alwashi, haka makusantansa za su rama masa. Makusanta kwa shine akwai 'ya'ya, akwai mahaifa, akwai jikoki wannan dukkan su makusanta ne na mamaci. Na'am, tambaya ta uku mai dan uwa yake cewa wai wasu hanyoyi ne ake bi domin warware sihiri ga wanda aka tabbatar da cewa sihiri aka yi masa. Lalle Allah ya shar'anta mana wargaza sihiri kamar yadda amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri, kuma sihiri ya kama shi, kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayin abinda zai karanta domin wannan sihiri ya wargaje ya roshi. Wanda wannan yana tabbatar mana cewa sihiri tabbas ne, tare da cewa su Mu'tazila sun yi inkari, su sun tafi akan cewa sihiri ba hakika bane, ba tabbas bane. To dalilai sun wuce a lissafa, sihiri tabbas ne domin an yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kama shi. Har sai da ya kai ana kamanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani abu alhali kuma bai yi ba. A gane ku, zai ga kamar ya je ma iyalin shi kuma alhali bai je ba. Wata rana yana cikin bacci sai ya yi mafarkin wasu mutane biyu sun zo masa, ɗaya ya zauna a wajen kan, ɗaya ya zauna a wajen ƙafa. Shi wanda yake wajen ƙafafuwansa sai ya tambaye shi, sai ya ce wannan bawan Allah menene ya same shi? Sai ya ce maɗubu, ma'ana sihiri aka yi masa. Sai ya ce wa man ɗabbahu, wane ne ya yi masa sihirin? Sai ya ce wane ne, wani ba Yahudi ne ana kiran shi Labid ibn al-A'sam, dai me ya masa sihirin? Sai ya ce ai ya hada ne da gashin kansa da wani abu wanda yake na hunar dabino da wasu abubuwa da ya hada yi. Sai ya ce to ina ya kai sihirin ya saka? Sai ya ce ya kai shi cikin wata rijiya ya saka, ana kiranta biru zabuwan. Sai ya ce to menene zai karanta? Allah ya bashi lafiya. Sai ya ce ga abin da zai karanta, Falaki da Nasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabura yana karanta waɗannan surori, take yanki sai ya tashi ya miƙe tamkar an kunce ma raƙumi da baibai. Allah ya bashi lafiya. Manzon Allah sai ya faɗa ya ce ma wasu daga cikin sahabbansa, wanda akwai Aliyu Allah ya ƙara masa yadda da sauransu, manzon Allah ya ce maza ku je rijiya kaza ku shiga za ku huddo wani abu. Suka je cikin wannan, suka je wannan rijiya, suka shiga ruwan rijiyar ya rikida ya canza ya koma tamkar an kwaba lalle. Suka huddo wannan kulle-kulle da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka fito da shi suka kawo suka wargaza. To dan haka kar ka ga cewa kai wani sihiri bai kama ka, kai dai ka dau mataki, kai ka dau sababi, kai ta addu'a. An gane ko? Kai ta addu'a. To dan haka hanya ta warware sihiri hanya ce ɗaya zuwa biyu, ko mu ce hanya ce biyu. Hanya ta dukkan su waɗannan hanyoyi biyu sun tabbata a shari'a. Akwai hanya ta uku, wannan ita kuma haramun ne. Warware sihiri da wani sihiri shine ake kira annushra, to wannan haramun ne. Kamar yadda cikin wannan sati wani ɗan uwa ya same ni yake faɗa wani kuskure da ya faɗa, wata bokanya ta ce masa wai mugun aiki aka yi masa da lamarinsa duka ya cakule na kasuwanci na yau da gobe. Ta ce mugun aiki aka yi masa, kuma ba a warware mugun aiki sai da mugun aiki makamancinsa. Wal iyazu billahi. Don haka warware sihiri da wani sihiri haram ne. Hanyar da ake warware sihiri, hanya ta farko shine shi wanda aka tabbata an yi masa sihiri, karanta masa ayoyi na Alkur'ani da addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ake kira ar-ruqya. In aka ce ar-ruqya, addu'a ta neman waraka, don haka malamai suke kayyadewa ar-ruqyatu shar'iyya, ruqya wadda ta tabbata a shar'anci. Yana daga cikin ayoyi na Alkur'ani wanda ake karanta ma shi marar lafiya, rashin lafiya ta shafar shaidanu, ko rashin lafiya haka wanda Allah yake kaddara ma bawa, ko rashin lafiya ta sihiri da kulle-kulle, shine suratul Fatiha. Suratul Fatiha ita ce babbar addu'a ta warware dukkan wani sihiri, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ita ce ruqya a hadisin Abu Sa'id Al-Khudri. Maza Allah ya ce masa, wa ma adraka annaha ruqya, wa ya sanar da kai cewa suratul Fatiha ruqya ce. Lokacin da ya karanta ma wani mai garin wata ƙauye da kunama ta halbe shi, yana karanta masa take yanki karin kunama ya fadi, ma'ana radadin da yake ji kwata-kwata ya daina ji. To dan haka Fatiha da kuma wato farkon suratul Baqara da ƙarshenta amanar rasul, ayoyi biyu na ƙarshe, da ayatul kursi da qul huwallahu ahad, ko kuma kafin qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas, to waɗannan su ake tofa ma shi wannan marar lafiya. Ba laifi ana iya tofa masa kowace ɗaya da kowanne daga cikin waɗannan addu'o'i da muka ambata, ko mu ce waɗannan ayoyi da muka ambata sau uku uku ko sau bakwai, domin galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yayi addu'a yana maimaitawa sau uku. Kuma haka kamar yadda malamai suka yi bayani, duk wanda aka tabbata sihiri ne, akan karanta masa ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani game da masihirta. Idan ka ɗauka nan cikin suratul Baqara, tun daga fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minan ladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakayn bi Babila Harut wa Marut وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حرك كيكا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أكرن تامس ودنم آيوي هكاكم ينكا غنغرو تكين سورة الأعراف وبنجي تعالى ياي بياني غمدا إرن يد أكشا غمرزو tsakanin annabi Musa alaihi salam da masihirta na Fir'aun, wanda a ƙarshe dai suka yi imani da Allah da manzansa. Haka in ka dawo cikin suratu Yunus, nan ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da masihirta. Haka suratul Hijr, haka cikin suratu Taha, haka suratul Shu'ara, haka suratul Safat, dukkan waɗannan ayoyi to a tufa ma shi marar lafiyar. Kuma ba laifi ana iya ɗauke wasu kwanuka ana yi da irin addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ake ma marar lafiya irin su bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim da a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq da irin su adhhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'u shifa Allah yugadiru saqama irin su a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir da sauran su dai ga sunan addu'o'i na neman waraka wanda sun wuce a lissafa waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka da kyakkyawar niyya ake tufa ma marar lafiya a kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma wannan addu'a a ɗauke ta sababi, waraka a hannun Allah take, kuma kar ama Allah gaggawa a ce take yanki ake so a ga yawarki a diyi addu'ar komai abun Allah yana da lokaci li kulli ajalin kitab. Kar ayi addu'a ayi addu'a a ce har yanzu shiru a watsar, to idan aka yi haka to an rubuza addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Hanya ta biyu, in an tabbata ga abinda aka yi sihirin, in ma shi wanda yayi sihirin ya faɗa cewa ga inda ya kai ya aje yaje binne, to wannan sihiri in an same shi to sai a wargaza shi, ana wargaza shi da izinin Allah shi mara lafiya zai samu lafiya. Kamar yadda so da yawa zaka ga su masihirta da abubuwan da ake yi, wani a ce aje abin ne akan kabari, wani aje a ce a jefa cikin kogo, wani abu aje a ce a daga da dutse a danne, wani aje ga su ne dai abubuwa ya wuce a lissafa wal iyazu billahi. Kenan don haka irin waɗannan abubuwa na kullakulla in ka gansu to kai kokarin lalata su, kai kokarin lalata su da izinin Allah shi wanda aka ma wannan sihiri, to Ubangiji subhanahu wataala zai bashi lafiya. Amma warware sihiri da wani sihiri wannan haramun ne, domin babu mai sihiri illa boka, sihiri kwa kafirci ne. Duk wanda yaje wato gun boka sallah ta kwana 40 ba a karba, in ya gaskata shi akan abin da ya faɗa masa kwata-kwata ya kafirce ma alqur'anin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama baban da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na halaccin la'antar masu saban Allah a jumulci. An gane ko a dunkule zaka iya la'antar masu saban Allah, amma na ka ayyana masu saban Allah ka ce Allah ya la'anci su wa, wannan haramun ne kamar yadda bayani ya gabata. Ba a ayyana mutum a la'ance shi, amma a jumlace masu saban Allah ana iya la'antar su, wanda malam ya zo mana da ayoyi a ƙarƙashin baban irin su alala anatullahi ala zalimi da fatarsa fa adzana mu'adhdhinun bainahum alla anatullahi ala zalimi. To haka hadisai malam ya zo da su da dama, hadisai biyu na ƙarshe wanda lokaci ya kawo kai ba mu gama bayani ba akan su, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, la'ana Allahu al-yahuda ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida. Manzon Allah yake cewa Allah ya la'anci yahudu domin sun maida kaburran annabawansu masallatai. A wata riwaya la'ana Allahu al-yahuda wan nasara. An gane kuma zan Allah ya ce Allah ya tsine ma yahudawa da ƴan mushan. Ittakhazu qubura anbiya'ihim masajida domin sun maida kaburran annabawansu masallatai. Menene illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci su? Shine maida kaburra na annabawa masallatai. Wani yakan iya cewa to ai su ƴan mushan annabi ɗaya gare su, to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntun yayi bayani lokacin da matansa Ummu Salama da Ummu Habiba Allah ya kara musu yadda, wanda suna daga cikin waɗanda suka yi hijira ta farko zuwa ƙasar Habasha, shine suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wata coci da suka gani a can ƙasar Habasha ana kiranta Mariya. Suke ba shi labarin yadda aka kawatar da wannan coci da hotuna, yadda aka cike ta da hotuna, ko ina hotuna ne gumakan wannan. Suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari, sai manzon Allah sai yake cewa ulaika qaum, ai su waɗannan wasu mutane ne, idza ma tafihimur rajulus salih, idan mutumin ƙware a cikin su Allah ya masa rasuwa, banau ala qabrihi masjidan, sai su gina masallaci akan kabarinsa, wa sawwaru fihi tilka suwar, sai su yi hotuna su kawo sai su sa su kakkafa. To dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana binne mamaci a cikin masallaci haramun ne, kuma duk waɗanda suke binne mamata a cikin masallaci Allah ya la'anci su, ya tsine musu albarka. Wanda wannan maguzanci, wannan jahiliya har yau bata gushe ba a cikin wasu jama'a, kuma suna danganta kansu zuwa musulunci. Sai a zo a ce a ai waliyin Allah ne, sai a zo a binne shi a masallaci. To kaga wannan ai sunna ce ta Yahudu da ƴan mushan. Dama manzon Allah ya faɗa la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Lalle ne manzon Allah ya ce za ku bi hanyoyin waɗanda suke gabaninku, ma'ana a cikin wannan al'umma. Manzon Allah ya ce za a samu waɗanda za su ringa bin hanyoyin waɗanda suka gabace mu na al'umma. A ƙarshen hadisin sahaba an gane ku, yace hazwan na'ali bin na'ali, ko kuma hazwal quzzati bil quzza, irin yadda gashi na kibiya yake junansa yake dabranta da juna. Kibiya akan sanya gasu a jikinta na tsuntsu, sai a sa almakashi sai a yanke a girince, wanda wannan gashi yana taimakawa idan aka halbata to tana kai inda ake buƙatar ta kai, bata karkacewa. Ka kalli irin kibiyoyin Indian, za ka ga suna da gashi a jiki. To wannan gashi ba a son ya zarta wani. Shi ne manzon Allah ya ce hazwal quzzati bil quzza. A wata riwaya ya ce hazwan na'ali bil na'ali, yadda takalma suke dabrantar juna. Ba a taɓa yin takalmi ƙafa ɗaya lamba goma ɗaya a yi shi lamba tara. In ka samu wannan lamba goma, wannan shi ma lamba goma za ka same su daidai, za ka same su yankansu. Manzo Allah ya ce haka, ya ce kai hatta lau dakalu juhura babbin, yake cewa na dakaltumu, ko kuma hatta lau dakala ahaduhum juhura babbin, shi ne yake cewa na dakaltumu, ya ce inda za su shiga ramin damu. Manzo Allah ya ce a cikin wannan al'umma ta, manzo Allah ya ce sai an samu wanda ya kutsa shi ma ya shiga. Sai an samu wanda ya shiga. To a ƙarshen hadisin suka ce faman hum ya rasulullah, faman, sai manzon Allah suka ce wannan, suka ce ya rasulullah al yahuda wan nasara, wai kana nihin yahudawa da ƴan mushan? Manzon Allah ya ce faman, in ba su ba wa nake nihi, in ba su ba wa nake nihi. To dan haka sukan kawo wai sai a ce waliyin Allah ne, a zo a binne shi a cikin masallaci. To kaga wannan sunna ce ta Yahudu. Daman kamar yadda malamai suka faɗa, suka ce da Yahudanci da Nasaranci da Shi'anci da Sufiyanci, dukkan shi jiji ne da jakkanwa, ko ka ce ɗan jimma ne da ɗan jimmai, duk tafiyar kusan ɗaya ce. To don haka in shekara dubu kai kana sallah a cikin masallaci, kuma ka san da cewa akwai kabari a cikin masallacin, baka da sallah. Duk wanda yayi sallah a cikin masallacin da ke akwai kabari a binne, kuma ya san da cewa akwai kabari a binne kwata-kwata, baya da sallah. In wanda ya yi a kan jahilci, wanda yana da uzuri a gun Allah, amma duk ran da ya bayyana cewa wannan masallaci wani sufaye ne sun binne mamaci a cikinsu, sun binne wani waliyinsu, to ya zama wajibi daga ran nan ka daina sallah a cikin wannan masallaci. Kuma a shar'ance rusa wannan masallaci ya zama wajibi, in har kabarin ya riga yi masallacin. An gane ko? Dama akwai kabarin, aka zo aka gina masallaci aka yi, to ruguza wannan masallaci ya zama wajibi. In ko masallacin ya riga yi kabarin, to wannan kuma dole a tone wannan kabari a kai shi can inda ake binne kowa. An gane ku? Ba wurin shi bane ba, dole a tone shi a kai shi can inda ake binne kowa. To dan haka masu irin haka sai su raba su karkace dan san cin karansu ba babbaka, wai su ce wai ai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ai a cikin masallaci yake, wai a cikin masallaci aka binne shi. haka suke fada. To wannan rashin tsoron Allah ne. Ka ringa karkato abinda ba haka ba kawai dan dai ka cika ranka ba babbaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a cikin masallaci ba aka binne shi. A ɗakin Aisha Allah ya kara mata yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda hadisi ne sahihi. Allah ya karbi rayuwar manzonsa sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha kafin Allah ya karbi rayuwarsa lokacin yana cikin rashin lafiya. Rashin lafiya ta tsananta. Baya iya zagayawa ɗakunan matansa kamar yadda yayi rabon kwana abin yana wahala a kan shi. Ya tura diyar shi Fatima Allah ya kara mata yadda ta nema masa alhurma a gun matansa su ba shi izinin ya ci gaba da jiya a ɗakin Aisha, wanda wannan yana nuna mana ko baka da lafiya in dai kana da mace biyu ko sama da biyu daukan ka za a yi a kai ka wancan ɗakin, sai dai in ita ka lallabe ta ka lallashe ta ta ce a ba laifi zauna ɗakin yalwuwa ta ka ci gaba da jiya. To a nan suka gaba ɗayansu suka ce sun yafe sun ba shi izini ya ci gaba da jiya a ɗakin Aisha. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da jiya a ɗakin Aisha har aka kai yinin da Allah ya karɓi rayuwarsa, kuma a cikin yinin kuma kwanan Aisha ne ya zagayo kuma yana kan cinyarta ya jingina, kuma wannan kinshi kanshi ya jingina shi tsakanin kirjin Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda take tabbatarwa a haka Allah ya karɓi rayuwar manzansa. Allah ya karɓi rayuwarsa. To kuma aka binne shi nan lokacin nan sahabbai suka samu sabani. To ina ya kamata yaya ya kamata a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Can za a kai shi makabarta inda ake binne kowa, ko kuma ina za a kai shi? Ko can Qudus za a kai shi inda ake binne annabawa? An gane a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda yake cewa kafin Allah ya karɓi rayuwar manzansa na shi yana faɗa Allah bai taɓa karɓar rayuwar wani annabi daga cikin annabawansa face abun da yake so abin ne wannan annabi na shi. Don haka iya abin da suka yi sahabbai kawai sai aka janye shimfiɗar wanda manzala sallallahu alaihi wasallama yi jiya akan ta inda Allah ya karɓi rayuwarsa, aka janye shimfiɗar a nan ɗakin Aisha aka tona kabari aka binne shi. Abubakar Allah ya kara masa yadda da Allah ya masa rasuwa suka ce a kawo shi a haɗa shi da abokinsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda suna raye tare suke to haka suna mace ma a haɗa shi da shi. Aka kawo shi aka binne shi nan ɗakin Aisha kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soke shi, an gane ku? Ko kuma tun kafin a soke shi Umar ya tura ɗan shi Abdullahi ya ce ka je ka tambaya min Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce da Allah ina neman alfarma, ina neman izini, in Allah ya karɓi rayuwata a zo a haɗa ni da abokaina a binne ni nima a nan. Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ku faɗa ma Umar da wannan wuri na keɓance shi saboda kaina, in na mutu a binne ni kusa da mahaifina kusa da mijina. Ta ce to amma tun da khalifa ya nemi haka ta ce na bar masa in ya mutu a zo a binne shi. To lokacin da aka soki Umar Allah ya kara masa yadda yana cikin rashin lafiya kafin ya mutu sai ya tura ɗan shi Abdullahi kuma ka faɗa ma Aisha wannan magana da muka yi yaya. Aisha ta ce har yau ina kan maganata in ya mutu a zo a binne shi ana. Da Allah ya masa rasuwa Umar aka zo shi ma aka binne shi ana. Aka binne shi ana. To waɗannan ukun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa biyu a ɗakin Aisha aka binne su ba a cikin masallaci ba. Ɗakin gaba ɗaya lokacin da masallaci ya yi ƙunci ta ɓangaren da za su faɗaɗa masallaci, domin wanda ya faɗaɗa masallaci farko Umar Allah ya ƙara masa yadda, na biyu Usman Allah ya ƙara masa yadda. To a faɗaɗa masallacin da aka yi ta ɓangaren alƙibla, gaba ɗayan ɗakin sai ya zamanto ya shiga cikin kenan faɗaɗa masallacin da aka yi. Wanda kuma kasancewar lokacin da akwai wasu mutane biyu, an gane ko, waɗanda takanas suka zo birnin Madina, sun zo da wata mummunar aniya. Menene mummunar aniya? Wato loto ne suke yi, rami ne suke yi, wanda so suke sai sun sace kabarin wani gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ringa loto daga can wanda za su iso cikin masallaci su tone wato kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai aka samu wani daga cikin sarakuna a wannan lokaci na jama'a ta musulmi, sai ya yi mafaliki, an gane ko, mafaliki ne ya yi. A cikin mafalikin wato wani sai ya zo masa yake ce masa, adrik rasulallahi sallallahu alaihi wasallama minar rajulaini al-asfaraini, ya ce maza ka cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kar ka bari su kai gangan jikin shi wasu mazaje biyu, asfaraini, wanda a cikin idanunsu akwai launi wanda yake rawaya rawaya, masara masaran ido suke da shi. Wannan mafalki sai da yayi shi sau biyu har zuwa sau uku, kamar yadda yake cikin wata riwaya. Wannan khalifa sai ya zabura, ba a birnin Madina ba yake shi wannan khalifa, ya zabura hankalinsa ya tashi, sai ya labta daga birnin da yake, sai ya tafi birnin Madina da gaggawa. Lokacin da ya isa birnin Madina, sai ya umarci shi wanda yake matsayin gwamna a birnin Madina a wannan lokaci, ya ce abinda nake bukata a shirya wata babbar walima, dukkan mutanen Madina gaba ɗayansu a gayyaci kowa da kowa. Aka shirya babbar walima, aka gayyaci dukkan mutanen Madina, aka zo shi wannan sarki da ya gayyata da shi khalifar suna zaune, duk waɗanda suka zo gun walima in za su shigo yana lura da kowa, yana lura da jama'a. Aka yi walima aka kare gaba ɗayan jama'ar da suka zo, bai gaba sifar waɗannan mutane guda biyu. Sai ya faɗa ga shi wannan gwamna na Madina, ya ce kai saki dai shirya wata babbar walima, ka gayyaci dukkan mutanen Madina, kar a bar kowa. Hallo aka saki gayyatar jama'a gaba ɗaya, suka zo, yana zaune duk wanda zai wuce yana kallonsa, yana kallonsa, yana lura da shi, bai gaba dai waɗannan mutane wanda ya ga sifarsu a mafarki. Hallo ya sa aka saki, sai yake faɗa, sai ya ce wai dukkan mutanen Madina ka gayyace su? Sai ya ce a'a, ya ce akwai mutum biyu amma baƙi ne, suna can masallaci, sun zo su itikafi ne suke a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su kaɗai ne ban gayyato ba. Ya ce to har su a gayyato. Aka shirya walima, jama'a suka zo har waɗannan baƙi suna zauwa kawai, sai ya gansu, sai ya gansu. To a lokacin nan sai ya ce ma shi wannan gwamna, ya ce maza a yi kiwon waɗannan mutane biyu waɗanda suka zo da sunan cewa baƙi ne, itikafi suke a cikin masallacin, ya ce maza a yi kiwonsu, a je a binciki me suke yi. Da aka je aka ringa bincika, aka ringa bincika, sai aka same su cikin dare suna gina wani katar rami ta ƙasa, suna loto, suna loto, suna loto, sun kusa kai ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Aka cafke su. A lokacin nan shi wannan khalifa ya yi umarni aka sare musu kai, sannan a lokacin nan sai yace abinda za a yi dukkan kowane bangare a sake gina shi a buga a gina wata katanga katanga uku yayi katangun guda uku kuma sai yasa aka yi su triangle haka an gane ko aka yi su triangle haka shi nake cewa triangle ko yadda kenan dutsiyar bid'ar ka dutsiyar ka baka isa ba in kace he ka fuskanci kabarin to ka ba alƙibla baya hikima ta ubangiji Allah ya ganar da shi a yadda ya bada sifar a yi wannan katanga guda uku a yi su a karkace kenan triangle yadda in kace sai ka fuskanci kabarin to ka ba alƙibla baya wannan katanga yasa canfan da su yankinta dalma aka ringa narkarwa aka ringa narka dalma da ita aka yi fondasiyon yanda wani abu ba ya iya huda ba aka yi katanga guda uku sai ya zamanto wannan katangu guda uku da aka yi sun fitar da wannan masallaci wannan kabura wannan daki na Aisha ba a cikin masallaci ne yake a wuri wanda yake na daban yake wuri wanda yake na daban yake to dan haka wato kama kaddara cewa an gane ko maganar cewa ai sahabbai ba masallaci suka kawo suka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dakin Aisha aka binne shi su ko masu haka yau ni suke cikin masallaci suke kawowa su binne cewa waliyin Allah ne a binne shi a masallaci ko kuma kabarin nashi sai a zo a gina masallaci a kan shi to dan haka anan ba su da hujja kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin masallaci ba yake a dakin Aisha yake kuma an kadaita shi dakin gaba daya an zagaye shi da katangu guda uku to dan haka a takaice wannan hadisi kenan yana fa'idantar da mu la'antar masu saban Allah a dunkule an gane ku kuma dalili na biyu sai su zo wai suna kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala a can cikin suratul kahf wannan game da ashabul kahf lokacin da mutanen su suka gano su suka ringa tattaunawa me ya kamata mu yi an gane ko qalan ladina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida wadanda suka yi rinjaye akan lamarin su wadannan bayin Allah suka ce to zamu riki masallaci akan wato kabirin nasu to kaga ita wannan aya labari ne Allah yake badawa kuma shin abin nan da mutanen suka yi daidai ne ba daidai bane ba su ne suka ce lanattakhizanna alaihim masjida kuma kaddara cewa ma in a can baya ya halatta to mu a shari'ar muharramun ne in ma wai a bayan balantana a bayan ma bai halatta ba tunda la'anta tsinuwa manzon Allah yi yace Allah ya la'anci yahudawa da yan mushin domin suna mai da kabirin annabawan su masallatai sai su zo su gina masallaci akan kabar to dan haka da wanda zai zo ya gina masallaci akan kabari da wanda zai zo gindin kabari ya sa kabari gaba ya yi sallah duka hukuncin su daya an gane ku domin in aka ce masjid shine wato makanin sujud wurin sujada duk inda ka zo kai sallah wannan sunan shi masallaci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waju'ilati liyal ardu masjidan wa tahura kasa gaba ɗayan ta an maida mun ita masallaci ce kuma mai tsarkakewa ce in babu ruwan da zaka yi tsarki sai ka shafi kasa ka yi temama to dan haka da yawa zaka gani in sun zo su irin waɗannan sun sa kabarin wai wali ne a sa kabarin shi gaba a yi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hali ya ce la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha kar ku sanya kabari gaba ku yi sallah kuma kar ku zauna akan kabari kuma duk wanda ya yi sallah a gindin kabari ba shi da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa al ardu kulluha masjidun illa al maqbara wal hammam kasa duk fadinta manzon Allah yace masallaci ce yace amma banda makabarta yace kuma banda wato ban daki in aka ce makabarta inda aka yi rami aka binne mutum inda aka yi rami aka binne mutum sunan shi makabarta to dan haka haramun ne an gane ku yin sallah a masallacin da ke akwai kabari a cikin shi mu nan abin da dan sauki amma in ka dauka irin kasashen nan musamman kasashe na larabawa abin wal iyazi billahi wani malami da yayi bayani a cikin wani littafi da ya wallafa cai akalla kididdigar masallatan da ya san suna da wato a wanda ke akwai kaburra a cikin sa abin ne akalla masallaci kusan sama da 2000 wal iyazi billahi a cikin irin waɗannan kasashe kan irin su Egypt da sauransu irin su Morocco da sauransu kudan haka anan dai a takaice kana iya cewa Allah ya la'anci masu maida maida masu maida wato wannan wanda suke maida kaburra wato masallatai Allah ya la'anci su masu binne kabari a cikin masallaci masu binne mamaci a cikin masallaci Allah ya la'anci su a dunkula kana iya fadar haka amma naka ayyana ka ce suwa ne to wannan kuma baya halatta kuma waɗannan su ne suka fi kowa sharri da kaskanci da lalaci da komawa baya abun Allah subhanahu wa ta'ala a hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda suka fi kowa kaskanci da wulakanta da rashin kima da rashin daraja abun Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yace jama'ar da alkiyama za ta tabbata suna rayi sai yace da wanda suke mai da kabura musallatai su suka fi kowa kaskanci da wulakanta abun Allah subhanahu wa ta'ala su ne koma baya kaskantattu wulakantattu waɗanda ba su da daraja wanda kiyama za ta tabbata suna raye da kuma wanda suke maida wato kabari masallaci sannan hadisi na ƙarshe shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine malam yace wa annahu la'anal mutashabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mazan da suke kamanta kansu da mata haka kuma ya tsine ma matan da suke kamanta kansu wato da maza shi kamanta kai yana kasancewa imma ta hanyar wato shine hiliya me ake cewa hiliya shine kayan ado an gane ko ko kuma kafin haka shi kamanta kai na namiji ya kamanta kanshi da mace ko mace ta kamanta kanta da maza wannan yana kasancewa ta bangaren abubuwa kamar guda hudu abu na farko ta bangaren magana matsayin ka na namiji ka ringa murya irin ta mata da kwaikwayon mata ko matsayinki na mace ki ringa kwaikwayon maza da gangan wanda ba haka Allah ya halice ki ba murya akwai mata masu muryan maza to amma nan ana maganar wanda take kamanta kanta da maza ko namijin da yake kamanta kanshi da mata ta fuskar fada ya ringa kwaikwayon magana irin ta mata ko kuma ta bangaren aiki yanda misali mata suke tafiya shi ma ya ringa rangwada yana raudawa irin yadda mata suke ko ta bangaren kama an gane ko bangaren kama yanzu misali kitso na suwa ne mata aka san da kitso namiji in yayi kitso ya kamanta kanshi da mata la'antar Allah ta tabbata akan shi ko kuma bangaren abin da ya shafi misali irin sanya su sarka da sauransu wa aka san da sanya sarka mata aka san su ne suke sanya sarka ta zinare ko fulake ko azurfa da abin da ya kama da haka irin su dan kunne an gane ko irin su dan kunne irin su misali sanya ma gashi mai yayi sulfi ana kanye shi wannan duka aiki ne wanda yake na mata haka abin da ya shafi misali tufafi namiji ya sa tufafi wanda ya kibanta da mata, ko mace ta sanya tufafin da ya kibanta da maza. To wani yakan iya cewa to ai maza suna yin riga ta atamfa da sauransu. Kwarai atamfa a al'adar mu anan kaya ne wanda ya kibanta da mata, ba kayan maza ba ne. An gane ku? Idan ka ga mace wannan namiji idan yayi rigar atamfa yayi shimiz, hakan bai dace ba, amma bai shiga ba cikin wannan hani. An gane ku? Hanin abun bai tsananta ba, amma laifi ne wanda yake bai dace ba, saboda anan a al'adance a ɗabi'ance a nan in ka ga mutum ya da kayan atamfa a wancan lokaci ban san ba a yau, me ake kiransa? A'a, suduwa a ƙasashen Gwarawa atamfa ba kayan mata ba ne ba kaɗai, kaya ne wanda maza suna sawa, mata suna sawa. In dai kai ba gwari ne dan ka sanya an maka jamfa ta atamfa, ko yar shara ta atamfa, ko jallabiya ta atamfa, wannan daidai da kai ne. Kamar yadda mu a nan in ka ɗauki shadda, kaya ne wanda maza suna ɗinkawa su sa, mata suna ɗinkawa su sa. To su ma haka ƙasar gwari atamfa ba kayan mata ba ne ba, kaya ne wanda mata suna sawa, maza suna sawa. To amma a nan ka sa aka ɗinka maka atamfa, in aka maka ɗinki irin na mata, to la'antar Allah ta hau kanka, ka kamanta kanka da mata. In kuma ka sa aka maka ɗinkin maza da atamfa, to mu a nan ka yi abin da zai zuda ma mutunci, saboda mu a nan a ɗabi'armu da al'adarmu atamfa tufafi ne wanda yake ɓanta da mata. Kawai abin da yake ya haɗa maza ya haɗa mata shadda, ɗinki shi yake bambantawa. To don haka kenan a nan duk wanda ya kamanta kanshi da wannan da mace, to manzon Allah salama ya la'ance shi, in ma ta fuskar magana ko ta ɓangaren aiki ko ta ɓangaren kama ko ta ɓangaren tufafi, to wannan la'antar Allah ta hau kansa. Haka ita ma macen da za ta ringa kamanta kanta wato da maza, macen da za ta ringa kamanta kanta da maza, kayan da suka keɓanta da maza ta ringa sawa, ko kuma ta ringa tafiya irin ta maza, alhali kuma ga matsayinta yadda Allah ya yi mata, ko kuma ɓangaren magana ta ringa kamanta kanta da maza, to wannan ita ma wannan hadisi ya hukunta. Amma in har mutum ɗabi'ar shi ce da al'adar shi haka Allah ya halicce shi, akwai za ka samu wani maganar mata yake, amma haka Allah ya halicce shi, ba shi ba ne bai goya ba kansa. Za ka samu wani jikin shi da tafiyar shi irin ta mata ce, haka Allah ya halicce shi, ba shi ba ne bai ke koya ma kansa. To don haka haka su ma a cikin mata akan samu wannan, akan samu kenan waɗannan. To don haka kenan masu irin wannan a dunkule kana iya la'antar su, ka tsine musu albarka, ka ce Allah ya la'anci mazan da suke kamanta kansu da mata, Allah ya la'anci matan da suke kamanta kansu da maza, suke kwaikwayon maza a cikin irin wannan abin da yake banta da su. To don haka shine malam a ƙarshe sai yake cewa وجميع هذه الالفاظ في الصحيح دكان waɗannan wato lafuzza na waɗannan hadisai malam yace fi sahihi suna cikin wato sahihul bukhari ba'dha ko kuma fi sahihi dukkan waɗannan lafuzza da nazo da su malam yace fi sahihi ma'ana suna cikin hadisi ingantacce ba'dha wasu hadisan fi sahihai al-bukhari wa muslim suna cikin sahihul bukhari da muslim wa ba'du hafi ahadihima wasun kuma suna cikin ɗaya daga cikin su in ma cikin bukhari ko kuma cikin muslim malam yace wa inna ma qasadtu liktisar bil isharati ilayhima nayi nihin wato taƙaitawa ne bil isharati ilayhima wato ta hanyar nuni wato zuwa ga waɗannan hadisai an gane ba yana nihin cewa yazo da su bane gaba daya a nuni ne yake domin ya tabbatar maka wato la'antar masu saban Allah a dunkula abu ne wanda ya halatta mallan yace wa sa azkuru mu'zamahuma fi abwabiha min hadhal kitabi insha Allah ta'ala mafi yawan waɗannan hadisai mallan yace zan ambace su a babukan su na wannan littafi in Allah ya so kenan babukan da za su zo wato nan gaba nan insha Allah zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.